na mata ya bakwancin mu aka samu gaskiya mun sunan ki sai dan ba mu labarin ki a takaice
sunana Sadiya Ibrahim Biyu ma'aikaci a gidan Radio Progress da ke nan Gombe na yi makarantar secondary a Federal Government College Kano sannan kuma na yi jami'a a Jami'ar Bayero ta nan Kano ina da aure da yara na biyar
wani kwas aka karanta a makaranta shin abinda kika so ki karanta shi kika samu a jami'a
to baraka gaskiya ba abinda na so na karanta ba na so na karanci fannin jarida wato mass communication amma kuma sai na karanci turanci amma duk da haka ina fatan nan gaba a yayin karatu zan je in saki kuma in karanci jaridar tunda shine abinda nake aiki da shi yanzu
a yayin da kike karatu wannan irin kalubale kika fuskanta
to kalubale na fuskanci kalubale da yawa misali a shekara ta ta farko a jami'ar mahaifiyata ta rasu gab da ana cikin jarabawa mahaifiyata ta rasu dole na zo na rubuta wannan jarabawar sannan na tafi zaman makokin mahaifiyata sannan na fara jami'a ina da aure da yara to yanda zan yi balancing ga yara ga hidiman aure ga hidiman karatu har ila yau kafin in kare ina shekara ta ta uku da na haifi yata ta hudu to a wannan gare nan ciki ga karatu to masha Allah an dai samu kalubale amma kuma masha Allah na samu na kammala jami'a kuma na samu goyon baya kwarai da gaske da encouragement ta wurin mai gidana da shi wasu lokutan ma shi da kansa zai ce min lalalalai in shirya in tafi makaranta ko kuma in tattara in je in yi karatu shi ba baya san ya ga cewa na yi baya
aka fara aiki kuma yaya ake gwagwarmaya a wajen aiki ganin ga ki mace kuma macen aure
to lokacin da na yi applying a Bayero University jarida sai Bayero University suka bani admission a harkan turanci mai gidana kuwa ya ce man to tunda gashi na samu good background na turanci kuma zan iya turancin me yasa bazan karanci turancin ba in yaso daga baya idan zan daura karatu sai kuma in zo in daura a jarida to inda na samu kaina a fannin turanci kenan to gwagwarmayan wurin aiki zan iya cewa alhamdulillahi a lokacin da na fara aiki a Freedom Radio na samu goyon baya da tallafi daga wurin ma'aikata sannan kuma a wajen harkan gida na samu goyon baya matuka daga wurin shirin gidan nawa inda yake encouraging ina akan wasu ayyuka sannan kuma na samu support din yara duk da dole ne kai kokari kai balancing gida da aiki a matsayin kira matan aure to amma alhamdulillah zan iya cewa ba a samu wani gwagwarmaya sosai ba ana iya kokarin yanda za a yi a ga cewa an yi balancing an ba kowa hakkin shi an ba aiki hakkin shi an kuma ba da kula da gida da mai gida da yara hakkin su
a yanzu kuma inda nake aiki wato nan Progress Radio Gombe inda nake aiki ne da mahaifina na kan samu wannan encouragement din daga wurin shi yanda zan yi balancing aiki da kuma gida a tare
to gaskiya na so fannin jarida ne saboda mahaifina dan jarida ne na taso na gan shi yana aikin jarida wato Voice of America to a lokacin da na karaka shi inda zai labarai da sauransu sai na growing wannan passion din sai na girma da wannan passion din san ganin cewa ni ma na bi bayan sa na zama kwararriyar ƴan jarida kamar yanda shi ma yake
to madalla malama Sadiya Ibrahim Biyu dandali na godiya barka fushin murya Amurka daga Kano a Najeriya